أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باين هكا وما سارم ونكو سدنا نيسا إنه مكسلما إلنتا الدين المسلم تشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من ساكدا وواتشي قبل وانن كالاتو نالتاف تبصرة الأنام في أن العلم هو الإمام na maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda a yau shine halkan mu ta uku. Kuma a yau muna cikin dai wannan mukaddima wanda shehu yake magana akan watan misalai da kuma irin wanda ainihin malamai masu hikima suke fada, wanda muna mun kare a cikin wanda shafi nasar ma'ana wanda ya kawo na rubutu na zubi. A yanzu kuma zai kawo mana wasu misalai da karin magana a cikin daraja na ilimi a cikin waƙoƙi, shi kuma wanda shine shi wake cewa al-ash'aru waƙoƙi, ma'ana wanda sun ka shafi bayani akan muhimmancin ilimi din. Sai ya ce suna cewa fa mal hasabul mawrusu la darra darruhu bi muhtasabin illa bi akhir muktasabi. Ya ce sai ka ce al hasabul mawrusu daraja abu gado wanda yake la darra darruhu mabubbu hantsarta bata bubbugo ba, shine mabubbugar hantsarta bata bubbugo ba, shine la darra darruhu wanda mabubbugar hantsarta bata bubbugo ba. To bata zamo fa ma bi muhtasabi, bata zamo abul lissafi ba ita wannan daraja, illa bi akhir muktasabi si a ƙarshen abul lissafi. Ma'ana shine wai duk wata daraja wanda ita wannan daraja din ainihin bata bubbugo ba, wai ma'ana gado ɗaya ne mutum yayi kawai yana dan wani ne, shi yana dan wani babban malami ne ko kuma dan wani shugaba, amma kuma tare da shi bai yi karatun ba, saboda haka bai yi karatu da kuma aiki irin na ainihin wannan din uban nashi ba. To shine yake nufin kaga kenan wannan hantsa bata bubbugo da watan nono ba kenan, saboda haka shi yake nufin. To irin wannan darajar, to in za a yi lissafin masu daraja, to sai ka isko karshe za a kawo ta, kai kana kakaba da kai dan wani ne, kai dan shehu wani ne ko dan malam wani ne, amma baka yi karatun ba, baka da aiki irin nashi. To in za a yi lissafi wa na masu daraja ko a gidanku, to karshe kai za a bari sai can karshe za a fadin ka, saboda me? Saboda baka da wannan daraja. Amma da kana da ita, to da kai na gaba gaba farkon wanda za a fada shine ma'anar al-hasabul mawrusu daraja abu gado la darra darruhu wadda hantsa ta bata bubbugo ba, fama bi muhtasabi bata zamo abul lissafawa ba, illa bi akhiri muktasabi si a ƙarshen abul lissafi. Kamar yadda aka sani dai wannan karatu insha Allah ba za mu rika ja ne da tsayi sosai ba, za mu rika takaita bayani domin tunda dai kun san dai mun riga mun yi karatu ga abubuwan da suka shafi ilimi a cikin littafin ta'alimi, duk dai ƙarin bayani ne. Kuma duk wanda yake biye da mu da sauran littattafan da muka yi fasarori, to kaga insha Allah dai an samu makama wanda yanzu duk sanda za a yi karatu ko ba tsayan kai dogon sharhi wurin ba, mutum yana iya fahimtar abin da karatun ya kunsa. To shi yasa za a ji karatun yana dan tafiya da dan sauri ba tare da ana tsaya a yi dogon sharhi da yawa ba. Sannan shi wai cigaba da kawo cewa ya ce kuma bayan wannan suna cewa falaysa yasudul mar'u illa bi nafsihi wa in udda'a ba'un kiramun zawu hasabi. Ya ce falaysa yasudul mar'u, mutum bai zamo yana shugabanci ba, illa bi nafsihi sai da kanshi. Wa in udda'a ba'un, ko da an lissafa iyaye a cikin nasaba ta kiramun masu girma zawu hasabi ma'abuta daraja, wai ma'ana shi ne shugabanci ka zama wani. To ai ba haka nan kawai kaka zama wanin ba, don kana dan wani ba, shi ne yake nufin falaysa sudul maru, ai mutum bai zama yana shugabanci ba, illa bi nafsi sai da kai ne, sai kai aiki ne, ma'ana sai kai aiki da kanka lalle tukuru da gaske, sannan zaka cimma su waɗanda suke manyan nan har kai ma ka samu wani abu daga cikin su. To shine falaysa sudul maru, mutum bai zama yana shugabanci ba, illa bi nafsi sai da kanshi. Wa in udda aba, yace koda ko alissa fa iyaye ne, wato shine udda aba koda alissa fa iyaye masu daraja cikin nasaba ta shi din shine kiramin masu girma zawu hasabi ma abuta daraja to ko da an same su da yawa cikin zuri'a tai to matukar dashi bai aiki ba irin nasu to ba zai samu wannan matsayin wanda suka samu ba sannan sai ci akhar wani baitin kuma na masu waka kenan yake cewa izal udu lam yusmir wa in kana shu'batan min al musmirati yataddahun nasu fil hadabi yace al udu ichi idza lam yusmir idan bai yaya ba to yataddahun nasu mutane za su lissafa shi fil hadabi a cikin kirara na abun wuta wa in kana koda ko ya kasance shi wannan ichin shu'batan wani yanki ne min al musmirati daga yayan watan daga itatuwa masu yaya abun da yake nufi a cikin wannan baiti shine wato kamar ichi idan aka zo da shi aka saro shi to idan aka zo da shi fa su mutane za su dauke shi ne za su lissafa shi a cikin abun wuta yanga ko kace kirara wanda za a kone shi kina ayi abinci ko a dafa wani abu koda ko daga cikin irin itatuwan da suke yin yaya ne kamar irin abun da shafi mangoro gwaba ayaba menene duk dai ko wadannan irin kayayyakin marmari da sauransu din nan to koda irin wannan icin ne to matukar dai an ka saro shi baya tare da yaya to a matsayin abun wuta yake bai da wani amfani saboda haka duk irin sauran waɗannan itatuwan kayayyakin marmari da mutane suke ta gyara ana ban ruwa ana menene saboda yayan shi ne yake yi to wai ma'ana kai ma haka ne idan baka da ilimi haka za a lissafa ka ko kana dan malami ko kana dan wani shehi amma matukar dai babu ilimin kai baka yi karatun ba to haka za a lissafa ka kamar sauran jama'a gaba daya ba za ka zama wata daraja daban ba a cikin su shine ma'ana al'udu yace idan bai yaya ba itaddahun nasu mutane za su lissafa shi bil hadabi a cikin kirara na abun wuta wa in kana shu'batan koda ko ya zama wani yanki ne min al musmirati daga itatuwa masu yaya sai yace akharu wani baitin bi nafsika la bi aslika kun sharifa fama yakfi min ash-sharafil wiladu yace kun sharifan ka zamo madaukaki bi nafsika da kanka la bi aslika ba da asulinka ba wai ma'ana shine ka zama kai ne da kanka kai aikin da ka samu daukaka ba don dai kana dan wane ba ko jikan wane ba dan shehu wane ko dan malam wane ko dan wane ba a'a ya zamo kai da kanka ne aikin ka ne da himmar ka ne da gurin sa haka zama wani abu din ba gado ta kai ba shine kun sharifin ka zama madaukaki bi nafsika da kanka la bi aslika ba da asulinka ba yace raka ba mai ka fil wiladu ai haihuwa ba ta isa mena sharafi da ba ta daukaka don kana dan wane kawai ko baka yi aikin na daukaka ba shikenan kawai sai dai a baka daukaka da kai ma ka zama wane sai ya ci gaba da cewa ai yace shi wace akharu wani baitin innal jawahir darruha wa nidaruha hunnal fida'u li jawharil adabi yace innal jawahira lalle ma'adini darruha lu'lu'unta wa nidaruha da zinarinta dukkan su hunnal fida'u su fansa ne li jawharil adabi ga ma'adini na ilimi da aiki da ilimi shine adab din wai ma'ana abin da yake nufi zinari da lu'alu ai duk dai wani ma'adini da ake ginuwa masu daraja masu tsada din nan to shine yake nufin dukkan su gaba ɗaya matsayin fansa suke ga jauhari na ilimi da aiki da ilimi wai ma'ana ilimi da aiki da ilimin duk ya fi tarin dukiya a tara maka gwalagwale zinari azurfa da sauran dukkanin dukiya baki daya to ilimi duk ya fi su daraja shine ma'anar innal jawahira lalle ma'adini darruha wata lu'lu'unta wani daruha da zinarinta hunnal fida'u dukkan su fansa ne li jawharil adabi ga jauhari na ilimi da aiki da shi din sannan ci akhar wani baitin in ta'addabta ya bunayya sagira kunta yawman tu'addu fil kubra yace in ta'addabta ya bunayya ya kai karamin dana in kalla dabtu mana kai ilimi kuma kai aiki da ilimi sagiran sa da kake karami to kunta yawman wata rana zaka zamo to addu ana lissafa ka fil kubra a cikin manyan mutane saboda haka idan kai da maka na karami ka ta neman ilimi ka tara ilimi kuma yanzu maka na aiki da abin da kai ka karanta din na ilimin nan to wata rana sai kaga ana lissafa ka cikin manyan mutane sannan sai ya ci gaba da cewa in ta addabta ya ci gaba da cewa akhar wani baitin
وما حفظ الإنسان yace ma fa ba hafizal insanu fi muddati siba yadumu dawamal naqashi fi yabisil hajari yace wama hafizal insanu abunda mutun ya kiyaye ma'ana ya haddace fi muddati siba a cikin lokaci ne na kurciya to yadumu wannan abun fa zai dawama dawamal naqashi irin dawamar zane fi yabisil hajari a cikin busasshin dutsi wai ma'ana shine abinda mutum yana karami ya koya ya haddace ya iya shi to wannan abin yana tabbata cikin kwakwalwa tai ba zai goge ba kamar yanda ka san an yi zane ga dutsi busashe an kai zane kuma ya bushe to shikenan bai goge ba ko ka koda siminti ne za a yi rubuta yanzu sai misali a shafa siminti yana danye sai a sa ya tsako wani abu a yi rubutu ga wannan siminti sadda yake danye din radda bayan an gama shi kamar ya bushe kaga yana nan fa bai goge ba wannan rubutun to shine ma'anar abinda yaro ya kiyaye yana karami to yana dawama dawaman na kashi irin dawamar zane ko kashi irin dawamar rubutu fi ya bisal hajari a cikin busashin dutsi yace akhar wani baitin yace mali aqali wa hammi hasbi ma ana mawlan wala ana arabi yace mali aqali ni dukiya ta shine hankalina wa hammi hasbi wa hammi abinda a himma ni himmata hasbi ita ce darajata saboda kama ana maulan ni ba ni alfahari da cewa ni ba kafata ne ni wala ana arabi ko kuma ni ba larabi ne wannan ba shine ba alfahari ba a'a hankalina da himmata da ayyukana su ne kawai ni abinda ni dauka su ne wadanda suke abun alfahari da su ne shine mali aqali hankali dukiya ta shine hankalina wa hammi himmata hasbi ita ce darajata wa ma ana maulan ni ba na alfahari da cewa ni bawa ne ni ma'ana ni ba kafata ne ni wala ana arabi ko kuma ni ba larabi ne yace idan tamamun tamin ila ahadin fa innani muntamin ila adabi don haka idan tamamun tamin idan wani mai jinginuwa ya jingina ila ahadin zuwa ga wani cewa shi dan wani ne shi ko jikan wani ne shi to fa innani ni kam muntamin ni ina jinginuwa ne ila adabi zuwa ga ilimi na da kuma aiki da abin da na sani din to ni shine abin da nake jinginuwa da shi ba wani dan wani ba shehu yace to intaha sannan sai kuma yanzu ya kawo mana kuma sauran karin bayanai yake cewa wa fil bukhari yanzu a cikin sahihul bukhari fi babi fadlil ilmi a cikin babi na falal ilmi wa qaulillahi ta'ala da kuma zancen Allah madaukakin sarki yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah yana daga daraja waɗanda sun kai imani daga cikin ku walladhina utul ilma da waɗanda suke mabuta ilmi darajatin yana daga su darajoji daban-daban wallahu haqiqa Allah madaukakin sarki wallahu Allah madaukakin sarki wallahu Allah madaukakin sarki bima ta'maluna khabir masani ne da abinda kuke aikatawa to shine yace kuma sannan wa qauluhu yana magana yana kawo magana zance Imam Bukhari din ne fa yawa shine yace wa qauluhu da kuma zancen wannan babin da zai magana akan zancen Allah madaukakin sarki shine wa qauluhu azza wa jalla da zancen shi Allah mai girma da buwaya da yace manzo Allah sallama ka fada rabbi zidni ilma ya Allah ka kara mani ilimi to anan shine shi wai ka wannan yace to Imam Bukhari yayi wannan babi to sai yace to da yayi wannan babi shi Imam Bukhari wa qala al-hafiz sai al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace fi fathul bari a cikin fathul bari nashi wato littafin na sharhin sahihul bukhari din kenan wanda fathul wanda Imam ibn hajar yayi to sai yace to sai shi ibn hajar ya fada fi sharhi hadhihi al-ayati a cikin sharhi ita wannan ayar da an ka ambata yanzu sai yace qila an ce fi tafsiriha a cikin fassara wannan aya din ma'anarta shine yarfa'illahu al-mu'min Allah yana daga darajar mu'mini al-alimi wanda yake malami alal mu'mini bisa ga mu'mini wanda yake gairil alimi wanda ba malami ba wai ma'ana shine Allah yana daga darajar mu'mini amma wanda yake malami daraja ta zai daukaka ta zama sama da wanda ba malami din ba sai yace warifatu darajati daukakar daraja din nan kuma tadullu tana nuni ne alal fadli bisa ga fifiku da an ce an daga daraja kai bisa ga wane to alamun kafi shi kenan sai yace izil muradu bihi domin abinda ake nufi da daukakar darajar nan kasaratu thawabi yawan lada ake nufi wai ma'ana za a bashi lada fiye da wanda ba malami din ba sai yace kuma wa biha ita lada din nan da ita ne to rufa'u darajatu ake daga daraja ku an sani sai yace kuma warifatuha daukaka wannan daraja din nan to tashtamalu daukaka daraja din tashtamalu 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 ma'anawiyata ta taro daga daraja ta ma'anan fi dunya anan duniya shine ta hanyar bi ulumil manzilati ta hanyar daukaka matsayin mutun wa husnul sitti da kuma kyakkyawan ambato da sadan ga fade ka sai an yabe ka saboda an fadi mutunin kirki sannan wal hissiyata kuma ta taro daukaka daraja ta hissan fil akhirati alahira shine bi ulumil manzilati ta hanyar daukaka darajar mutum fil jannati aljanna sannan sai shi gaba da cewa fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihi muslim an nafi'in daga nafi'i an abdul harith al khuzai daga abdul harith al khuzai yace shi abdul harith al khuzai din nan wa kana ya kasance amila umara gwamna ne na sayyidina umar ala makkata a garin makka to shi wannan annahu laqahu shi sayyidina umar sai ya gamu da shi wannan abdullahi ibn abdul harith din al khuzai shine annahu shi sayyidina umar laqahu ya haɗu da shi wannan mutumin gwamnan gwamnan nashi din ya haɗu da shi ne bi usfana a usfana shi sayyidina umar ya zo usfana sai kawai ya gamu da shi wannan gwamnan nashi din wanda ya nada a makka shine abdul harith din al khuzai to da sayyidina umar ya gamu da shi faqala lahu sai ya ce mashi a man istakhlafta wa ka halifan tattocen inda kake gwamna da kattahu nan ne tun daga shi bai san ya tawo ba kawai sai da sun kaɗu shine ya ga tambaya tai wa ka halifantar a can inda ka baro to ka zo nan ne kai malam usman din fa qala sai shi abdul harith bin al khuzai din sai ya ce istakhlaftu ibn abza aina halifantar da ibn abza maulan lana wani bararren bawa ne gare mu fa qala umar sai sayyidina umar ya ce mashi a istakhlafta maulan yansu ka halifantar da bararren bawa mana bararren bawa shine mutumin da yake bawa ne asulin shi amma an yauta shi ya zama da to kaga amma dai asulin shi bawa ne to shine yake nufin yanzu bawa bararren bawa shi ka halifantar qala sai shi abdul harith ya ce ma sayyidina umar ai innahu qari'ul likitabillahi ai shi wannan bararren bawa nan makarancin littafin Allah ne mana masanin qur'ani ne ya san alqur'ani sannan alimun bil fara'idi masani ne da ilimin rabon gado wai saboda haka shi yasa shi abdul harith ya ga cewa to tunda shi yana mai ilimi ne ya san qur'ani ya san ilimin rabon gado to lalle ko shi ya kamata ya halifantar a madadin shi din ba ruwa ne da kallon kana dan wane kai asulin ka ba bawa bane kai tunda dai ba mai ilimi bane to wanda fi ilimin nan to shi ne ya halifanta wa din to shi ne faqala umar sai sayyidina umar ya ce mashi a lalle amma inna nabiyyakum lalle ku amma ka sani lalle annabin ku annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama kad qala haqiqa ya fada ya ce inna Allah lalle Allah madaukakin sarki yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman yana daga darajar wadansu mutane da wanda littafin na alqur'ani waya da'u bihi akharina yana saukar da darajar wadansu kuma wai ma'ana shine yana isharar da kenan yanzu gashi wannan bararren kasulin shi bawa ne amma yanzu gashi ya samu daukaka gwamna su kutumi ya nada shi a madadin shi sanadiyar me saboda yana da ilimi ya san alqur'ani to shine sai na ya ce Allah sarki lalle ku manzo Allah sallama ya fada cewa idan Allah yana daga darajar mutun yana daga darajar wadansu mutane saboda wannan alqur'anin koda ana ganin su ba masu darajar bane ba kowa bane amma sanadiyar su san alqur'ani sai Allah ya daga darajar su kaga kenan kamar yanda ya faru kenan ga shi wannan bawa din kenan sannan yana sauke darajar wasu kuma shine wadanda ga su aka gani ɗan gidan wani ne su ɗayan wani ne amma tunda ba su san alqur'ani din ba sai su zama darajar su bata kai ga darajar wanda ya san alqur'ani din ba to shine ma'ana waye za'u bi akharina yana saukar da darajar wadansu sannan yace wa an zaid ibn aslama an samu daga zaid ibn aslam fi qawlihi ta'ala a cikin zancin Allah madaukakin sarki da yake cewa narfa'u darajati man nasha'u muna daga darajar wanda mun kaso to sai yace shine narfa'u man nasha'u muna daga wanda mun kaso darajatin ga darajoji shine sai yace qala sai shi watan zaid ibn aslam din yace ai ma'ana shine muna daga shi bil ilmi muna daga darajatai ne da ilimi wai in mun kaso mutun sai mu bashi ilimi ko kamar yanda hadisi in ga ta ce ki ko man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ya nufi alkhairi da shi ya sai ya sanar da shi a ilimi ya fahimta da shi addini to shine ma'ana yake fasara haka sai yace sannan wa qawluhu azza wa jalla da kuma zancen Allah mai girma yace wa qawluhu zancen shi shi azza wa jalla Allah mai girma da buwaya da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace rabbi ya ubangiji zidni ilma Allah ka kara mani ilimi sai yace to ita wannan aya wadihu dilalati mai mabayyaniyar nuni ne fi fadalil ilmi a cikin daraja da fifiko na ilimi لأن الله تعالى دومين الله مدوكين سركي لم يأمر نبيه بي أمرش النبي شبا صلى الله عليه وسلم أسئلة دامين شاء الله ستبت غري شبا بطلب الإزدياد داني من قاري من شيء ندق وانا أبو إلا من العلم سي إلمي وما ناشيني ينا نفين ونن آية تنا قدن درجة دي في كون إلمي دومين دوكا غباء اتكين الأمر لنا دونيا Allah madaukakin sarki bai umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi karin su bana abun duniya ba amma ilimi sai ga Allah madaukakin sarki na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya kara mashi ilimi duk ilimin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya bashi ya tara mai dukkan ilimin ma gaba daya ko tun da kaji Allah yana faɗa cewa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima kuma ka karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin na jama'a ne wanda in ka faɗa ma kana mancewa ba shi sanin kore uka falatan sarki da mukamin shi baya mancewa duk abin da Allah ya sanar da shi ne to amma don akuya mana muhimmanci ilimi sai Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ci rabbi zidni ilma Allah ka kara mana ilimi to shi yasa ya ce wannan tana nuni ne zuwa ga girman darajar ilimi domin Allah bai umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nemi karin komai ba sai ilimi din sai ya ce wal muradu bil ilmi abunda abun nufi da shi wannan ilimi din nan shine al ilmu shar'iyyu ilimi na shari'a ake nufi allazi wannan da yufidu wanda yake bayar da fa'idar ma'arifata sanin ma yajibu abun da yake wajaba alal mukallafi bisa ga wanda yake baligi min amri dinihi da lamarin addini ne fi ibadatihi a cikin ibadatai wa mu'amalatihi da kuma mu'amalolin shi wal ilmu billahi sannan da kuma sanin Allah wa sifatihi da kuma sanin sifofin Allah din wa ma yajibu lahu da abun da ya wajaba gare shi min al-qiyami na tsayuwa bi amrihi da umarnin Allah madaukakin sarki din ma'ana umarcin Allah watanzihi da kuma tsalkake shi Allah madaukakin sarki din anin naqaisi daga dukkan wata naqasa da tawayewa kuma wa madaru zalika mazagayar wannan gaba daya ala tafsiri tana bisa ga sanin fassarar alqur'ani ne wal fiqhi da kuma sanin wata ilimi na fiqhu duka wannan abin da shi wani ya kawo mana nan yana magana cewa wato wannan ilimin nan da ake magana fa duka shine ilimi na sanin Allah ke nufi shine mutun ya san abun da ya wajaba gare shi shi wanda yake musulmi baligi ko kamar yanda tuncan mun riga mu yi karatu mu na akhdari a gulma yajibu alal mukallafi dinan to shi yasa kaji ya ce allazi yufidu ma'rifata ma yajibu alal mukallafi yawa wanda yake bayar da fa'idar sanin abun da ya wajaba ga wanda yake baligi na lamarin addini ne san dukkan abun da ya shafi addini ne tun daga tsalki alwala sallah azumi da sauran dukkanin da ibadun shi baki daya da kuma mu'amalolin shi da jama'a dan ya zama yana musu bisa ga shari'a ba tare da cutar da mutane ba balle ko ya ci lahira tare da haƙin mutane sannan kuma ya san Allah shine da sunayen shi da sifofin shi kamar yadda suma mun karanto su tun daga littafin mu na qawaidi fasara shi mun ji irin yadda aka tsaka kai cikakken bayani dangane da sifofin Allah madaukakin sarki waɗanda suke wajibai da kuma sauran da duk bayanan da muka yi wurin to shine yake magana sannan kuma mutun ya san abin da ya wajaba na tsayuwa da shi ya na umarnin Allah duk abin da Allah ya bada umarni da kuma tsalkake Allah daga barin dukkan wani abu na ƙasa yace to kuma duk waɗannan abubuwan kuma daru zalika duk abin da an mazagaire wannan inda waɗannan abubuwa suke ala tafsiri bisa ga sanin fassara alqur'ani ne sannan wal fiqhi da kuma sanin fiqhu sai mushi wace intaha ya tuki sannan sai yace to fata amali yanzu ka lura ka gani da kaula sayyidina Umar zancin sayyidina Umar da yake cewa an yake cewa amma inna nabiyyakum lalle annabin ku sallallahu alaihi wasallama karkala haqiqa ya faɗa cewa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki yarfa'u bi hadhal kitabi aqwaman yarfa'u aqwaman yana daga darajar waɗansu mutane bi hadhal kitabi da wannan littafin alqur'ani alhadith yace to ka karanta wannan ka hadith wannan asali da mun ka karanto can sai yace har zuwa ƙarshe nake nan to wannan in ka diba shi sai yace yattadhihu lakal muradu to abinda ake nufi zai bayyana gare ka ka gano abin da ake nufi lalle ashe ilimi shine babban murfa abin da ake fata sai ya ce wa ammal yawm amma a yau ya ce fa kama qalil burzali to kamar abin da imamul burzali ya fada ne halin da muke cikin rayuwar mu ta yanzu wanda yake cewa laqad darasat durqul ilmi haqiqa hanyoyin ilimi yanzu duk gabaɗaya sun shafe sun rududdugi yanzu ba su fi hada zamani a wannan zamani namu in ji shi imamul burzali ya ce wan akasatil haqa'iq sai ga haqiqoqi gabaɗaya sun zama akasi sai gashi wai ma'ana shine na rufe abinda addaidai yanzu an bayar da shi shi abirkici abinda abirkici kuma shi addaidai yanzu shine ma'ana wa aka satil haqa'iqu haqiqoqi yanzu duk sun canza an juya su wa wajala bil manasibi shar'iyyati sai gashi yanzu an canja watan bil manasibi shar'iyyati da matsayi na shari'a amma yastahiquha an canza su daga barin wanda ya cancance su amma da su ila man la yastahiquha zuwa ga wanda bai cancance su din ba sai kaga wanda bai dace a ce shine wani cikin addini ba amma yanzu kuma shi awwal ne sai kaga matsayin da ya kamata a ce ga wani mutum wanda shi ya dace da shi kila saboda ilimin shi ko saboda tsoron Allah shi malmakin a ce shi a da wannan matsayi to amma yanzu sai ka isko ba haka ba sai ka isko an dauko wani matsayi an ba wanda ba shi ya dace da shi ba to shine shi waye yake magana cewa shi Imam Al-Ghazali zamanin namu kamar wanda wannan malami ya faɗa ne sai yace kuma sai kaga an bayar da wannan ni'ima bi jahin ko dan saboda wata alfarma inda huwa da auren shi wannan mutumin sai ya dauko wannan matsayi kai a ba saboda ana gani yana da alfarma ta duniya wadin ma bai kawo ne ha ko kuma saboda kasancewar ita wannan matsayi din li abihi na babane ne wani hauki da baka mace haka saboda haka don yana dan dan shehuwa ne to ga shehuwa ne ba shi marmakin a kalle cancanta da ilimi da tsoron Allah a nada shine khalifan shi sai kai a dauko wani kai don tunda yana da ne kai shikenan shi za a nada to amma a kaida ga kaida ba haka ya kamata ba sai kaga idan mutum wanda yake ba mai ilimi ba to abin da ya dace ga kaida shine ko da danai ne to bai kamata a ce an dauko shi an maida shi matsayin shine halifan shi ba ko da dan shi ne matukar dai ga wani wanda yake shine masani mai ilimi wanda ya san abin da ya kamata ya san kuma abin da ya dace saboda haka ba shi ya kamata saboda haka to shine dama an sani shine babban dalilin da yasa shehu ya kawo duk waɗannan abubuwan gaba ɗayan su don yaki dama da irin waɗannan al'amuran ne na kafa waɗanda ba su sun ka dace da matsayi ba amma sai ya dauko matsayi kai a jingina ga wani saboda yana dan wane ko dan malam wane ko dan shehu wane saboda haka a ka'ida a shari'ance irin wannan shi abinda shehu yake so ya tabbatar mana idan aka ce wannan shugaba ne al'amari na addini to ga ka'ida fa idan ya rasu ko da cikin ƴaƴan ne ya an tashi ba dole babba shine za a nada ba a wane ne ya dace wa cancanta wannan shine babban abin da shehu yake karanta da mu a cikin wannan ne in ma cikin ayan an samu gaba ɗaya babu wani wanda yayi karatu wanda ya kai matsayin da ya kamata ya riki wannan matsayi na wannan mahaifi nasu to a dauko wani daga cikin almajirai ne wanda ya cancanta ya dace wannan shine amma yanzu kaga gaba ɗayan cancanta al'amura baki ɗaya kuma tare da sunan cikin dariƙa din amma kuma ga alhali shehu Ibrahim radiyallahu anhu yana mana yaki da waɗannan abubuwa a rubuce a wannan littafi nashi wanda dama duk mun ji tun daga halkan mu ta farko har da ta biyu duk mun ji dai dama akan haka yanda shehu yake ta yaki yake ta fada akan waɗanda suke bisa ga irin wannan tsari ana dora mutane akan matsayi na addini wanda ba su dace ba ba su cancanta da shi din ba to shine ma'anar cewa watan ana tsare da mutane din bisa ga waɗannan matsayi yace to sai gashi ana kawo su inda ba su dace ba ko dan wata alfarma da gari su ko kuma saboda wasu na ta baban shine wa'in ma bi kauni ha ko dan saboda kasancewa ita wannan matsayin wai li abihi na baban shine kuro wana wahi da makamancin haka sai ya ce fata wallahi sai kaga mutum ya jibinci wannan shugabanci a cikin addini bil irthi da gado kuro wai ta hanyar gado dai yana dan wane kuro yace wa qarza kar shurrahu risalati haqiqa masu sharhin risala sun ambata anna min al bid'il anna min al bid'i cewa lalle yana daga cikin bid'a kuma al-mujammai wadda an kai ittifaqi ala tahdimi ha bisa ga halamcinta shine ta qadimal juhali gabatar da jahilai a sasu shune shugabanni ala al-ulama'i bisa ga malamai sannan wa tawliyatul manasibi da kuma jingina matsayi da darajoji ash-shar'iyyati na shari'a bit tawarusi da gado sai a jingina su liman la yasihu laha ga wanda bai inganta ga isa ba shi yadda ce a ce an nada ba to sannan sai shi ko ci gaba da cewa naqalahu al-mahdi fi hashiyatihi yace al-imam al-mahdi ya naqaltu wannan a cikin hashiya ta da yayi al-rasmuki a bisa ga wato rasmuki hashiya dai ga rasmuki to ya ambaci wannan sai yace kuma kuma qala kamar inda ya fada mai tafsirin ruhul bayani kuma qala kamar inda ya fada ne fi ruhul bayani a cikin littafi ne na ruhul bayan inda qaulihi ta'ala wurin zancin Allah madaukakin sarki da yake cewa la yadurrukum man dalla wanda ya bace kada ya cutar da kuwa iza ko kuma ba zai cutar da ku ba iza hata daitu idan ku kun shirya ma'ana mutaka ka gyara kanka ka zama na kware kai ga wasu kuma zama na kware sun ki shirywa to wannan abin kai ba ya cutar da kai da komai tun da kai ka zama na kware shine la yadurrukum man dalla iza hata daitu wanda duk ya bace ba zai cutar da kuwa ba iza hata daitu idan dai kun shirya sai shi yace to mai ruhul bayani sai yace walaysa lit-talibi to bai kamata ba ga wanda yake dalibi an yalta fita ya waywaya fi asna'i suluki a tsakiyar bi ne ga hanyar neman ilimi da sanin Allah bai kamata ya waywaya ila ahadin zuwa ga wani daya ba min ahli sirri daga ma'abuta watan gaskiya wali iradati da kuma nufin samun wanda za ya shirye da su zuwa ga hanyar Allah to shi irin wannan dalibin gadi ya koma ga waɗannan mutanen shine kada yawa ila ahadin zuwa ga wani daya min ahli sirri daga ma'abuta gaskiya a wajen bin hanya bayan Allah wali iradati da kuma nufi wajen neman wanda zai shirye da su to shi wannan mutumin kadiya wayawaya bi an ya kabala huciwa ya huskanci wannan mutumin mai neman mai shiryar da shi din liyurabihi wadon ya liyurabihu don ya shiryar da shi ya waya ga tarra shi wannan dalibin ne ya rudu bi annahu shehun wacewa shi ma shehi ne yanzu yukuta dabihi wanda ake yin koyi da shi ba to kada kuskure yayi wannan ya tsayawa ta dai matsayi ne na dalibi ila an yutim masulukuhu har zuwa lokacin da bi ne shi ma zai cika daidai wato shine ya zama shi ma ya samu kaiwa inda aka cin inda ya kamata ya kai shine bi tazliki masalakin ta hanyar bin wata mabiya kabilin cikakka wasi da ko mai sadarwa wai ma'ana shine sanda kake dalibi kai ma kana neman shiriya kana neman dan jagora mai karantar da kai wanda zai nuna maka hanyar Allah to kai a wannan lokaci karkace kai kuma yanzu bari ka dawo kaga irin watan sadiqai din nan wanda yake mai neman watan shiriya a gwada mai zuwar hanyar Allah matsayin wanda yana neman wani shehi wanda zai dora shi bisa ga hanya kai kuma ka zo ka nuna mishi kai ma matsayin shehi ne kai kuma kai ne zaka zama jagora ne to shine ce to idan mutum yana dalibi kai ya haka ya bari sai biyayya da kai shi ma tukunta cika ta hanyar bin mabiya mai wanda take cikakka mai sadarwa zuwa ga inda ya dace kai din sai ce to in ka bi shehin da yake wannan mabiya ta ka dan mai shirewa din wanda zai sadar da kai ya to sai ce summa in yara shehu sannan shi wannan mutum ne idan shehun nashi ya gane shi cewa anna lahu martabatan lalle wannan mutumin wannan dalibin nashi yanzu yana da wata daraja wanda yake martabatan shehu hati yana da matsayi na zama shi ma ya zama shehi yanzu to fa yathbitu guda haka sai ya tabbatar da shi yana shi wannan shehin bi isharati tahqiqi da nuni ta tabbatarwa fi maqamit tarbiyati a wannan matsayin shi ma na tarbiya yanzu shi ma ya ce lalle yanzu ya kai inda shi ma ya ta yanzu ya rika in ya gina wurare makaranta da zawuya da sauran abubuwa da zai rika shirye da mutane to sai in shehin nashi ya ga ya cancanta ya kai ga wannan matsayi ya mai haka sannan ya je ya ce to fahina idan to a wannan lokacin in shehin nashi ya mai haka ya juzu lahu ya halatta gare shi an ya kuna hadiyan ya zamo mai shiryarwa wato shine ya zamo wanda yake mai nuni zuwa ga ainihin hanya din ya zamo mai shiryar hadiyan mai shiryarwa murshidan mai nuni ga hanya lil muridi na ga muridai ma'ana masu neman masu nufin nema wanda zai shiryar da su din kuma alhali ya zamo bihtiya in wafirin da kewayewa cikakka wato kewayewa sanin hanyoyin da ya kamata din ya sani na sanin Allah din daidai sai ce ba karkara ta ala domin hakika Allah madauki sarki ya faɗa cewa wali kulli qaumin hadin ga ko waɗannan mutane suna da mai shiryarwa yace kuma qala Allah qala to sai shine ya faɗa sai yace shi fa shi mai ruhul bayani kenan sai yace fa amma fi zamanina hadha amma a cikin wannan zamani namu faqar alal amru hakika al'amari yanzu ya koma ya zamo shine faqar alal amru hakika al'amari ya zamo ila anna man lam yakun muridan wanda ma bai taba zama muridi ba shi tunda yake bai taba bin wani shehi ya koya mashi hanya zuwa ga Allah ba kaddu ko da dai sai ka ganshi yadda shehu kata yana da awa ta shehantakawa shi ma shehu ne sannan wai khubiru bi shehu khati yana ba da labari wai khubiru bi shehu khati juhala yana ba jahilai labarin cewa shi shehi ne shi wadullali da kuma wanda suke batattu yana ba su labarin shehuntaka min jahalati daga cikin jahilci ne wa balalati da bata ne me yasa ya kai haka nan wai hirsan saboda kwadayi ala intishar zikiri bisa ga watsuwar ambato ne wai shi ma a rika faɗi ne shi ne shehu wani shi ne malam wani wa shuhurati da kuma shahara ce wadan shi ma ya shahara a ji labari ne shi ne shehu wani mai wuri kaza mai kaza to saboda kwada haka nan mutum yana jahili bai san komai ba sai ya nada kai ne a matsayin shehi din sannan wa kasarta muridihi wai dan saboda kwadayi na samun muridai gari shi a ce yana da muridai kaza to wannan duk bai dace ba yace haqiqa wa qarja'alu hadha sha'ana haqiqa su waɗannan mutane masu wannan jahilci sun sanya wannan labari na shekantaka wanda yake al'azima mai girma wasana aljasima da wannan yabo wanda yake mai guhabi mai kabri sun mai da shi ya zama kamar la'abar sibiyani kamar wasan yara wa duhukata shaytani kamar abun dariya na shaytan hatta ya tawara sunan waye zama suna ta gado ne tsakanin su kullama mata wahidun minhum duk lokacin da wani ɗaya daga cikin su ya mutu kanu sun kasance yajlisuna ibnahu sai su zauna da ɗane maqamahu matsayin shi sagiran kana dan nan nashi shin karami ne ya zamu au kabiran ko babba ne shikenan dai zaman dan dan wani ya rasu daga janan shehu wani ko malama wani ya rasu shikenan dan ɗane kuma au khalifa shi ko da bai da cancanta din yace sun zama haka kawai shikenan wa yalbisuna minhu al-hiraqa suna kulla mashi suna daura mashi kyalle mana shine riga da rawani shikenan ta da ya zama shehu shi ma kuma alhali bai cancanta ba wa yatabarakuna bihi suna neman albarka da shi ya wa yunzilunahu suna sabkar da shi ya manazil al-mashayikh matsayin shehu ne shi ma matsayin wani babban shehu ne duk inda ya kamata an kai shehu ne shi ma ta an kai shi yanzu yace to ku sani lalle fa hadhihi musibatun wannan wata irin musibace ne shehu radiyallahu anhu yace wala alla hadhihi dariqatu wata kila to ya zama wala alla hadhihi dariqatu wata kila wannan hanya yanzu qattan mat ya zama ta cika pandarasat atharuha ya zama alamomin ta ya zama su watan su shafe yanzu wallahu a'lam bi akhbariha Allah shine masani da dukkan labaran ta ma'ana muna fatan ya zama waɗannan abubuwan da ake ta gudanarwa haka din ya zama sun zama tarihi ya zama sun kare sun wuce sanadiyar wannan bayani da muke yi din ya zama in haka ta faru a daina yin haka nan din to shine ci intaha to yana jin kuma saboda lokaci ya zama tsaya nan sai mun saki dawa insha Allah sai mu dora muna fatan da muka daidai Allah ya karba muna kurakuran mu Allah ya yafi muna Allah fahimtar da mu daidai mai ikon gyalawa الفرم منزل الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين